shame. That's because we do. People think we're you. Know what I mean?
Da 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 Going off to sea father finally said, time for us to catch the bus and home in time for bed. In time for bed. They don't know.
just for your return anytime at all. You needn't even call. All you gotta do is walk right in and I'll be waiting to make up with you. That's all I long to do. You and me, happy returns of today. Many happy returns of today.